gek. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan ana cin hanci lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 8 ga watan Mayu shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda matsalar tsaro take shafar mata manoma a Najeriya.
To ga munan dai inda da muna samu goda mai kyau din. Ba za mu je mu yi yanzu ba. Da yanda shike akwai tashin hankali. In ka je zuciyanka ba zai kwanta ba. Ba za ka yi abin kirki ba. Kana sugunawa kana tashi kana waiga baya kana duba gaba da baya domin tsoro ba zaman lafiya a kasar mu.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele Kai zai gabatar. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai gabatar shi ma to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke Saudiya don tattaunawa da masu shiga tsakani na kasa da kasa inda ake fatan kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe tsawon sati uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa. Matakin na Amurka da Saudiya dai shine mashahurin yunkuri na farko na kawo ƙarshen fada tsakanin sojoji da dakarun 'yan sa-kai na RSF wanda ya mayar da sassan babban birnin kasar Sudan fagagen yaki, lamarin da ya kawo cikas ga shirin da kasashen duniya ke marawa baya na kafa mulkin farar hula biyo bayan shekaru da aka yi ana tashe-tashen hankula da rikici wanda ya haifar da matsalolin jin kai. Tashar talabijin ta Al-Ikhbar ta kasar Saudiya ta faɗa jiya Lahadi cewa Saudiya za ta ware dala miliyan 100 domin taimakon jin kai ga Sudan. Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine bayan da jami'an Rasha suka ba da umarnin kwashe fararen hula daga matsugunai 18 da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matukar matsala. Rafael Mariano Grossi ya yi gargadi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa game da halin da ake ciki a yankin da ke kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia na ƙara zama abin da ba a iya tsinkaya ba kuma yana da haɗari. Na da matuƙa game da ainihin haɗarin tsaro da tashar ke fuskanta, dole ne mu ɗauki mataki yanzu don daƙile yiwuwar mummunan hatsarin nukiliya da irin abin da zai janyo ga jama'a da muhalli. Tashar tana kusa da inda ake gwabza faɗa tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine. Rasha ta harba makamai sama da 30 a Nikopol, wani gari da ke makwabtaka da tashar da ke Ukraine ke rike da ita. Inda ta kashe wata mata 'yar shekaru 72 tare da jikkata wasu uku a jiya Lahadi a cewar hukumomin Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta kasar ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba a daidai lokacin da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi. Kamfanin dillancin labaran Iran ya ce Hashimi Siyami ya yi murabus daga mukaminsa sakamakon cece-kuce da suka taso daga gasar tseren juriya da aka shirya a Shiraz da ke kudancin ƙasar Iran. Wasu hotuna daga gasar ta ranar Juma'a da kafafen yaɗa labaran na Iran suka buga sun nuna wasu mata na gudu ba tare da lullubi ba wanda aka wajabta jim kaɗan bayan juyin juya halin musulunci na shekarar 1999.
To nan gaba kaɗan Hafiz zai dawo mana da ƙarshen labaran duniya. Matsalar rashin tsaro a Najeriya ta shafi fannonin rayuwa da dama ciki har da fannin noma, inda a wasu yankuna musamman arewacin ƙasar zuwa gona kan zama babban jidali. To shin ya wannan matsala ta shafi mata manoma da su ma ake dama da su a fagen na noma? Batun kenan da wakilin muryar Amurka Ilyas Kasum ya duba mana daga Jos a jihar Plateau Nigeria.
Matan kungiyar Basa Women for Peace Initiative kenan suke gabatar da ta'aziyar su ga iyalan wasu matasa da suka rasa rayukansu sabili da hari na ta'addanci da aka kai musu a gona.
Don shanu na kai na yanzu suna can gefen dundin a hanyar wallahi. A wajin shanu na suke shekara na 6 kenan. Ba a taba samun ko gardama tsakanin dana da yake kiwo a wajin. Kaga wannan bai zama na makiyaya da manoma bane. Ni din manomi ne a wajin kuma ba na samun wani abu na barna. Wannan zance tsakanin bata gari shedanu ne da kuma masu tada hankali.
Yankin karamar hukumar Basa ta jihar Plateau dake arewa ta tsakiyar Najeriya na cikin yankunan kasar dake shan fama da rikice-rikice irin na manoma da makiyaya. Irin waɗannan rikice-rikice sun zama babbar barazana ga manoman yankin waɗanda yawancin su mata ne.
To ga mun nan dai inda da muna samu goda mai kyau din. Ba za mu je mu yi yanzu ba. Dan da shike akwai tashin hankali in ka je zuciyanka ba zai kwanta ba, ba za ka yi abun kirki ba, kana sugunawa kana tashi kana waiga baya kana duba gaba da baya domin tsoro ba zaman lafiya a kasar mu.
Saboda haka ni ina mai kira gaskiya da babban murya don Allah a yi binkise da sikorati da dan banga ko a ina a ringa yin taimakon mutane. Rayukan da ake zubar da jinin nan gaskiya bai kamata ba.
Rashin zaman lafiya wanda a cikin gonan ma ba a bar su ba, a gidajen nasu ma ba a bar su ba, kuma kowa ya sani mata suna iya kokarin su a gurin sun ga lallai cewa sun zama cikakkun manoma. To amma wannan matsala ta tsaro yakan saka su idan suna cikin gulma suna dadda wani za ta yi shukin ba za ta girbe ba, wata za ta in ta girbe ba za a iya zuwa a kwashe ba, wasu kuma sai an zo an za a kwashen a saka musu wuta.
Baya ga wannan matsala ta tsaro wace ita ce tafi ciwo waɗannan mata manoma na wannan yanki tuwo a ƙwarya, akwai kuma matsaloli waɗanda aka san manoma a Najeriya suna fama da su.
Ga wahala ya yawa ba kudi balle a ci za su ya take, ga maganin feshi ba hari a taba. So gaskiya muna gan banan za mu canza wani solo.
Na zai jin sai jarma suka ce man 8,000, na ce to 8,000 din na ya zan yin fito da shi.
Kamar yadda ma'aikatar nomar tarayyar Najeriya ta ayyana, kashi 70 na manoma a Najeriya mata ne na karkara waɗanda a kodayaushe suke jajirce wajen samar da amfanin gona, duk da cewa kashi 20 ne kacal na kayayyakin inganta noma ke kaiwa gare su.
Muna neman gwamnati da ta tallafa mana kamar tractor haka, in ka nemi masu noma ma da garman ba karamin kuɗi ba. Sai dai ka ɗiba kaɗan ka ba wa'innan su noma maka, ka ɗiba kaɗan a ɗan noma maka saboda tsadan yin garman. Da gwamnati za ta shiga ta tallafa mana da tractor, ta tallafa mana da taki, bana da mun noma masara duk a ciki.
Daga Jos a Nigeria, Ilyas Kasum.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Lahadi, hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane 8 a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar Texas da ke Amurka a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otel da ke kusa. Jami'an tsaro uku da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na Associated Press sun bayyana ɗan bindigar da Mauricio Garcia, wanda wani ɗan sanda ya harbe shi har lahira a kusa da rukunin shagunan Dallas da ke wajen garin. Jami'an sun yi magana ne bisa sharaɗin sake sunansu domin tattaunawa da kuma cikakken bayani kan binciken da ake yi. Ɗaya daga cikin jami'an ya ce masu bincike sun yi ta binciken otel ɗin da wani gida a yankin Dallas da ke da alaƙa da wanda ake zargin. Jami'in ya ce 'yan sanda sun kuma gano makamai da dama a wurin bayan da aka harbe Garcia har lahira, ciki har da bindiga kira AR-15 da kuma bindigar hannu. Daga ƙarshe, 'yan kwanaki bayan wasu harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane 17 a ƙasar Sabiya, ma'aikatar harkokin cikin gida ta tarayyar Turai ta buƙaci 'yan ƙasashen a jiya Lahadi da su miƙa dukkanin makamai da ba a yi wa rajista ba ko kuma su fuskanci yiwuwar dauri a kurkuku. Mutanen da suka mika bindigogi, gurneti, alburusai da sauran makamai da suka mallaka ba bisa ka'ida ba tsakanin ranar Litinin zuwa 18 ga watan Yuni ba za su fuskanci tuhuma ba, inji ma'aikatar a cikin wata sanarwa. Waɗanda suka yi watsi da umarnin za su fuskanci hukunci, kuma idan aka same su da laifi za su iya shafe shekaru a ɗaure a gidan yari, kamar yadda jami'an gwamnati suka yi gargaɗi. An gudanar da jana'izar a ƙarshen mako ga waɗanda haɗarin bindigar ya ritsa da su a wata makarantar Belgrade a ranar Laraba da wani yankin karkara da ke kudu da babban birnin ƙasar da daren ranar Alhamis. Rikicin ya kuma raunata mutane 21, ya kuma ba wa al'ummar Balkan mamaki da kuma ɓacin rai.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a gugu a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 11:08 na safe da minti 11 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 ne na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31, 49:60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ci wa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za mu magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zai zama na ƙarshe na zantawa da matasa a garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana, wato Accra, inda wakilin mu Ridwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattauna kan ƙalubalen da ke fuskantar su a yankin. Nima dai matattara ce ta ƙabilu daban-daban na Afirka. Shugaban gidauniyar Raya Zango, wato lauya Sa'idu Nasigre, ya mai da jawabi kan muhimman abubuwan da matasan suka tattauna.
kamar dai ciyawar nan ta kai nuwa. Mun yamo reduce shan drugs, possibly more reduce yaran mu da shigan robbery. Don yanzu ya goma lokacin da ya wuce kamar just a few years ago. In ka je court ka gani ana ta robbery 10 goma yaran mu zama 6 or 7. Aga 3 nan wata kila guda ka gan sunan shi bi kufi amma zango yake minin namu ne tunda kana zango da zango ne mun yi mu reduce wannan abin na it will help all of us don kana court aka kira sunan mu look akwai wani lawyer da ya tambaye ni lokacin na kulindi firm lawyer da biya on kofo no adai ka gani I feel sad ya zaka defend abinga akwai baba da yawa da ban yi yan ban da control wannan don station is for assembly assembly ko asu da basu da kudi su gina station so wannan na bar masu assemblyman su ci gaba da wannan gidan wani toilet din shi ruwa da yabi cikin gota is bad wannan cholera ya if there's outbreak of cholera da dai wasu mutu yanzu mun yi sa cholera ya zo kasa ko ya zo ma banguwan gaba mun san wani nguwa abin na faruwa in wannan ne wannan is for the assembly to complain kai ka ka je assembly ka report amma kaman da awole ce in ka je assembly kai wannan complain in ba to take over ba ya za ka yi aha so honorables ku ci gaba da wannan so that awole ba complain she ku ci gaba then assembly together ya zo ya samu ne shi court is a fine day ba jail me shi amma court ya ce ya cire wannan abin ke kuma fine shi aka yi guda biyu of course soro aka mutane amma su da ba yi ba kullum buna magana ina da kai mai zuwa ko ina wai wani mai tambaya ko ya ba da suggestion wai eh kamata samu politicians na nima a representatives in parliament possibly ko MCs it's a good idea don ni mi dunkwa ofin aka afina zango dunkwa yes. Don ban san ina da 15 bob ban san ina maza koyiwa yanzu don na da wannan dala shi yanzu mun baka shi ka vote mini you are hopeless da fi kamfani better go for your own people da ba mun baka example na Muniru Lawal Muniru ko gane shi farina yes ya try ya je promise ambiti ko why beat is bambere ku ba mure ku da ni mani and don't forget constituency nga 80% or 90% is nima ba kanda ba amma shi ka bar wani of to kanda ya ci shi kan ya ci shi ba kuka vote mishi ba da ba doya inda ya ce ya kawo shi doya kawo shi miraku na wurina guzan doya yi ya kawo miraku ga wurina wayan kai shi wurin bidiyo wasu ba sina da shi ke law bidiyo dai secondary to president shi masa shi ne je da shi kamin je da shi na sai bidiyo tiyo tambaye da dan wun kofo wurin tiyo mun yau biya sai wurin da amano ba kamar su reda shi ba ba kamar ya reda shi ba he feels that zango shi bari fasar ba zango ka gane so ku kula da mutanen ku ba look she ku je school kuma is very important don kace a ba naka in ya je parliament be ya komi ba contribution zero contribution ba daraja ku ku yes aha ku ce naku ne yes naku ne amma be komi is no is bad ku samu material wanda at least an ya bashi wani deputy minister is possible ya hau gobe shi mai je nisa akwai wanda suka kai university dai wani mai is just first degree ba kamar ya je zuwa lawyer ba zuwa professor first degree ku push shi naku ne ku wana push nashi da ba side ma na dubo shi ne amma side ma na ban pushi kani na first degree ke da shi is standing shi ya taba compete da tanko hard board aha he competed with him just first degree to me yasa kuna da wanda suke da first degree da yawa ga baka push su an ce be da dala don first degree be da dala yanzu ya kare university be da dala amma kaka duba yau ka duba long term project so wannan na sai akan wannan da yauka mu kwan then akwai wani issue da ka raise wannan final kenan aka na assist on that kun ce park ko aha awal barka jiran kai ka kawo issue a park nan park nan wa ke gina zungul ban fan ke gina wannan park ko za authority ne me yasa okay shi da ban da control if the zone development fund when they could help you amma still coastal ma head na lawyer ne dan wana ne I can see him to proceed na ba Ahmed ba ka san shi Ahmed banker ne ba is Ahmed aha when skinny when ke wurin kanda masalacin nan su ke gina I sure okay no coastal Ahmed to so ya me suka fadi wai me yanzu ba is left with wurin zaman nan ko wurin zaman kawai saura okay abin da zamu yi ba bari in tambaye shi in be yi ya shi mu control mu kare miku aka rubuke so aha that is on condition that sun yada is conditional don shi ya fara wani abu kai ka zo ka kare ka karbi credit nan be so aha so that's my only challenge in ma kabada ni na yi wani abu sai kuka ce wani yace aka je programs ana shoot in the air ko yes which is true it is a lot wanda aka shoot ita yaran ta mutun nan ba ya shoot bo ya cock gun ne ne inda ya cock nan sai bullet ya fita ya hit wall yaran na wucewa sai je yazo kashe ta so in the first place me yasa zaka zo da bindiga wuri haka ne these are the challenges and suna yi in fact na je wani program a jirgano sai na ce yara na san suna use na ce no zo ba ku shoot ba lawyer babu yi inshallah gaskiya kuwa inda na kana cikin lord da suka fada papa ka gani and I can't sit there for 10 hours that has you wuce ka gani amma I mean this one to be difficult sarki ya fadi bai bari mala ya fadi bai bari ha kai ka fadi ya bari so wannan unless ka zama munafiki da fada alheri in ka saka ba program ga anje sai ka fada police aha wannan suna patrol ba su yi so they have a peace don gashi ba accident ya kashe wani ita yar adniya o tana zuwa ta tafiyan ta aka kashe abin ka banza ha gani so yanzu san da suka yi wa sani
kullum muna samu ishi da su
diba bare kaban amma ba san su what I will say is that kuna bukata wan you are doing well ku kakari an ya yi ba yi duka ban ka samu 60-70-80% ako kari so mu ma mun duduba na zamu yi kace a develop nan mun duba akwai kuna da spaces dan ga yayi warabu mun zo go develop mun ya ma helping ku ne na ce ba mu da kudi amma muna da kudi don santa a ce ba ka da kudi sam akwai priority projects da aya yi aha so wannan nan ko muka fara ban fara ba mu kare ba gashi da Mustafa shi ya start warabu awar zai kare ko so begin is very important so ko mamu mun kare ba mu fara ne wani another government institution ya zai kare assalamu alaikum
anan muka iso karshen wannan shiri muna gode wa concern youth na nima wadanda suka zo suka zauna nan karkashin shugabancin Awalu Angulu da sauran shugabanni akwai PRO Sarki Mustafa Sawaba da Hajiya matan sarki shugaban mata kenan ka kuma sarki shi kuma nan sarkin Aibawa amma na gabaki ɗin su Aibawa ba yanzu a madadin Hawa Abdul Karim Young Pania ina ku Ridwanullah Mukhtar Abbas ki sallama daga nan Accra wassalamu alaikum
mun gode Ridwan da dukkan matasan na Nima sai wani lokaci mun samu damar wata zantawar a madadin muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
kuma da yanzu kuma ga sharhin jaridin Najeriya
zan fara sharhin jaridin ne da jaridar The Nation kamar sauran jaridan duniya da jaridar The Nation ta mai da hankali ne akan bikin bada sandan girma na nada sabon sarki a kasar Burtaniya inda aka nada King Charles na uku da kuma matarsa Sarauniya Camilla a matsayin sarki da kuma sarauniya a ranar Asabar din nan wannan biki dai an bayyana cewa shine na farko da aka gudanar cikin shekaru 70 da suka gabata wato tun bayan da aka nada mahaifiyar sarki Charles akan karagar mulki wato Queen Elizabeth a shekarar 1953 sai kuma jaridar da Vanguard ta mai da hankali ne game da yan Najeriya da ake ci gaba da dawo da su gida daga kasar Sudan da rikicin cikin gida ya daidaita jaridar Vanguard ta bayyana cewa yan Najeriya 410 suka iso Abuja a ranar Lahadin nan ta tashar jiragen sama nan da Azikiwe yan Najeriya dai an dawo da su gida ne a cikin wani jirgin kamfanin Max Airline daga kasar Masar kuma akwai wasu yan Najeriya dake jirgin Azman da Tako da kanansu da suka dawo gida Najeriya a ranar Lahadin nan Dr. Sani Gwarzo babban sakatare a ma'aikatar jin kai ta Najeriya ya bayyana cewa daga yan Najeriya 732 ne ake sa ran dawon su gida ta filin jirgin saman nan da Azikiwe a ranar Lahadin nan sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu aka shugaba ka samu Muhammadu Buhari ya amince da bada tallafi na kashi 65 cikin 100 ga kamfanonin jiragen sama da za su yi jiga a Harai zuwa kasa mai tsarki sakamakon barkewar rikici a kasar Sudan. Barkewar rikici a kasar Sudan da ya sa an rufe sararin samaniyar kasar, wanda kuma ya sa jirage yin shatale-tale domin kaucewa kasar ta Sudan, al'amarin da kuma ya kara yawan man da jirage za su sha da kuma kudaden da za su kashe wajen biyan wasu kasashe da za su tsallaka sararin samaniyar su. Shugaban hukumar Alhazai a Najeriya Barista Zikrullah Kulli Hassan shine ya tabbatar da hakan a wani taro na masu ruwa da tsaki a harkokin Hajin Bana. Sai kuma jaridar Sahara Reporters wanda ta bayyana cewa kimanin fararen hula 1,100 da sojoji 79 ne aka kashe a wata uku na farkon wannan shekara da muke ciki, inda kuma wasu 658 aka sace su. Jaridar Sahara Reporters ya taroto wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta akan harkokin tsaro da ake kira Nigeria Mon ta fitar. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran ta da cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Ahmad Lawal ya yaba da rawar da yan jaridun Najeriya ke takawa wajen gudanar da ayyukan su. Shugaban majalisar ya furta hakan ne a ranar bikin yancin yan jaridu na duniya da aka gudanar. Karshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
Da kafin mu je ga labaran duniya takaice, ga baban gidan ya dawo da wannan sakon.
Can hakika ba da tangarda ba, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da kwaro kokayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkon dan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babani Cibrin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku.
Can hakika ba da tangarda ba, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da kwaro kokayen musulunku, jama'a kiranmu nake bisa da.
Tanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
An ci gaba da jin alamar fada a kudancin Khartoum a jiya Lahadi, yayin da wakilan bangarorin da ke rikici da juna a Sudan ke Saudiya don tattaunawa da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa, inda ake fatan kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe tsawon sati uku a nayi, wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane tare da haifar da gudun hijirar jama'a da yawa. Babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana fargabarsa game da tsaron tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke gabashin Ukraine, bayan da jami'an Rasha suka ba da umarnin kwashe fararen hula daga matsugunai 18 da ke kusa da tashar nukiliyar da ke cikin matuƙar matsala. Kamfanin dillancin labaran Iran ya rawaito cewa shugaban hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta ƙasar ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi sakamakon wasu wasanni da aka shirya da mata ba tare da sanya hijabi kamar yadda aka wajabta ba, a daidai lokacin da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke tsananta aiwatar da dokokin saka hijabi. Jiya Lahadi hukumomi sun bayyana maharin da ya kashe mutane 8 a wani rukunin shaguna na sayar da kayayyaki a jihar Texas da ke Amurka a matsayin wani mutum mai shekaru 33 da ya zauna a wani otel da ke kusa. ‘Yan kwanaki bayan wasu harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane 17 a ƙasar Sabiya, ma’aikatar harkokin cikin gidan tarayyar Turai ta buƙaci ‘yan ƙasashe a jiya Lahadi da su miƙa dukkan makaman da ba yi wa rajista ba.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kaimu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na internet wato voahausa.com ko sashin hausa.com domin sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Za kuma iya leƙawa shafukanmu na Facebook, internet wato Instagram kenan, da kuma Twitter domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kan amaradin Muhammad Hafiz Babale da ya ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Bob ni Mahmud Lalo ne ke cewa a tara a shirin namu na hantsi, wato na rana, idan Allah ya kai mu.